Drugs.
Talk. Cupid.
Black.
Boy. La maquinaria Intel.
Four. En mano wow. Combe. Ahí.
Karfe bini amma already muna wajen muna jiran zuwan ka.
One for the cash, one for blue, one for Arab the money. You know we got the money. If you won't come, go tell your mommy.
Muna na muna daka ana gida ana daka ki. To sai ya raka ki. To soja daka ki.
Jira zuwana. Zan shigo da mata.
Zan shigo da
mata. Zan shigo da DJ. Zan shigo da kayan shaye shaye. Jira zuwana. Zan shigo da DJ. Zan shigo da kayan shaye shaye. Kira su Luizi. Ki kira fofo tu. Ki kira mun Ziya'u. Chasin Ampara. Kalar kida kalar rawa. Dede ruwa dede tsaki.
Ko da yin shi ko ba yin shi muna yin shi. Ana jin shi jin shi jin shi jin shi jin shi jin shi ne. Batun namu ne daga jin kidan ta da ku. Muna na muna daka ana gida ana daka ki.
To
sai ya raka ki.
To
soja daka ki.
Jira zuwana. Jira zuwana. Jira zuwana. Jira zuwana. Jira zuwana. Jira zuwana.
Yege to ko ka zo da me zaka zo da Allah ba abin da zaka kawo.